wajib yawan wada bara talaka da kudi Allah ba mu kudi zamu kashe kudi karkare na duk sana'a talaka zamu je mu nayi mami sadaka from talaka mun cika ba sanda muka fara we dey go higher every day on fire something kaya sun ga ma sama ko sabon nasara sun kira ni shugaba na fuka kun talaka ina ba su sadaka kaji kan talaka mona nabi feba kada kai sata Allah shi ya tsara so suke su jama in ka samu dama sai ka je ka dama zaka dinga fama wata wata rana Allah zai baka kai sadaka dangote again dangote who goes there make money fast dangote more can be better than today money can come money come 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 I'm young with the fara and I get the talent who the sponsor wanna take over me I don't cover man they suffer kudi shine sulla ko basu saba nemi kudi tun kuna da chance nemi kudi tun kana da chance ki nemi kudi tun kina da chance money matter no bi cho 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 nike kashe su da bas magiya suna tarbas you can call me a bas mata dole ne a basu in mun ne ma mu basu fine fine girl me a kokoko make you know say no 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 give me chance make a kokoko tell me that guy where they come 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 like you where you call me a bipsy wani sanda ganki da wani auren kishi nake buri zo ban so zan baki kaunar ki ta dame ni from Niger to Germany I'm just spending more money Opa ka suna Wasu suna suna Ina musu tsokaci Ina duba lokaci Magiyan mu dasu fada cause I'm okay Mana har ka fake jin Dan mu tsoka jajiki Me blessing cover me Gonna make company Me adam confetti Na yi nisa banaji Sam sam banaji Banaji